So confounded in this darkness, in the studio of broken dreams. And I'm surrounded by the sadness, by every single victim's screams. La da da da, da 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 da. La da da da, da 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 da. Wonders all around, but it's love at daybreak ground. She is watching over this unbounded roller coaster. Every little sound, something happening every time that I look around. Journey deeper, be the reaper, the angel she must be uncrowned.
Everything is alright. Everything is alright. Everything is just fine. Everything is alright. So take a stand and fight.
Wonders all around, but I'll meet you at the gateway ground. We are getting closer to the end of this fast roller coaster. Every little sound, something happening every time that I look around. Journey deeper, be the reaper, the angel she has been uncrowned. She has been uncrowned. She has been
da 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 da